Jesus. Acho. Yace magana shi ne mafi kankanci a cikin halittar Allah. Mafi kankanci a cikin halittar Allah, mafi kankanci. To muna neman aya ko hadisi. Duk halittar duniya ce magana shi ne mafi kankanci. To muna neman aya ko hadisi. Hukumar shari'a ce mana fassara. Ni magana ga dan faɗa akwai akwai aya ce suratul Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Afa man yujibul mudharra idza da'ahu. Yuwayyisu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi ailahum ma'allah ayin kasan kurci amma shi ya fara yin cewa wannan mutum shi fara yin cewa idan sabon sun ji zaki program ya yaka ta daga shi manzo Allah ya rabi shi bayan da kuma sun fara yin da ni kuma za su ci wannan abin da ya fada wa manzo Allah
a'udhu billahi samiyal alim minash shaitanir rajim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله أعوذ بالله أعوذ بالله wannan takaitacce sako ne kamar yanda kuka saurari muryar wannan mutumi Idris Abdul Aziz Dosin Tanshi kwanan nan yayi batanci da su al'adadi ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yi ta kiran cewa ya fito mai zaman mukabala kullun tsallatsalla yake ya gane cewa yayi tsalle daya ya fada rijiya wannan tsallen da yayin shi ne yake ta neman yanda zai ya samu abokin mutuwa abun ba maki sai ya bige ya fadi wancan kalmar ya fadi wancan kalmar mun ki mu mai da hankalin mu kanta muna bukatar burin mu dai mu neni haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen wannan bataliki girman kai ya hana sai tuba amma kawai ban so ne magana ba kasancewar wasu suna turo min cewa ya hau kan minbari bai ji kunya ba yayi ƙarya wa Allah yayi ƙarya ma wanda ma bawan Allah ne ni kamar ni yanzu ka zo ka kirkiri ƙarya ka jingina gare ni ai ba sai da ƙarya ba tukunna ya fadi abu da lafazi cewa wai ba a ji abin da nace ba sai suka ce masa menene sai yace ai abin da nace sai ya furta da lafazin bakin sa wanda ba zan iya fadi ba to amma alal haqiqa wannan ba shi bane abin da yasa nake so ne magana abin da nake so ne magana shine a ciki yaro yake cewa Sharia Commission ta hada mu zama da shi zaman nan kuma shine ta yanda za a ji a zauna zai fito zai kara kalaman da ya fada ni kuma baitin Shehu Ibrahim radiyallahu anhu na dauko na karanta ne ban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dake ha'ini ne ha'ini ne nan ba daya makaryaci ne nan ba daya jahili ne nan ba daya a wannan karamin bidiyon da bai ci sakan kadan amma ya iya ƙarya ya iya ha'inci sannan kuma yana ta tsalle tsalle yanzu ku ji kalaman da ya fada da sunan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa yace wai shi ne mafi kaskantan halittar Allah he raba maganar yace ni na fada wanda wannan maganar ina son ku sake ji daga bakin sa sannan zan zo saka muku abin da na fada in dauko baitin Shehu radiyallahu anhu shin akwai zagi a ciki kamar yanda yake iddia yake riyawa shin akwai su'ul adadi ga janabin manzon Allah ciki dukkan wannan babu ko daya amma bari in saka muku ku ji abin da shi yake fadi ku sake jin abin da ya fada wannan maganar an ji ta daga baki na shin akwai wani bawahabi da yake tabbatar da wannan magana na kama sunan shugaban halitta na ce wai wani shine mafi kaskantar halittar Allah fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wallahi nayi istighfari kwarai daga sai kasancewar jingina maganar ma da yi da sunana duk shi ya fada da bakin sa ya kirkiri lafazin bai iya kuma tabbatar da cewa ni ne na fada ba ku sake jin abin da shi yake fadi na'am
kun ji abin da ya fada wa manzon Allah
a'udhu billah
ba waje ji shin ku hato me
ya tsara ji ne mai kankanci a cikin halin Allah wani kankanci a cikin halin Allah mai kankanci to muna neman aya ko hadisi duk halittar duniya ce malala ne mafi kankanta to muna neman aya ko hadisi hukumar shari'a ce mana fassara ni magana da dan fada akwai akwai aya cikin suratul Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in afa man yujibul mudharra idza da'ahu yuwayyisu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi ailahum ma'allah ayin kasan kulci amma shi ne fara yin cewa wannan mutum shi fara yin cewa idan shi ba su ji da shi program ya yaka ta daga shi manzo Allah ya rabi shi bayan da kuma su fa'ida yake hukuma za su ci wannan abin da ya faɗa wa manzon Allah
a'udhu billahi
wallahi wannan lafazin idan ya faɗa saboda maganar irin lalacewar maganar da su al'arabin da ke cikin maganar ba na iya san maimaitawa ba sai in san ji ka kama sunan shugaban halitta ka ce shi ne maki kaza sannan abu na biyu kun ji ya ce wai ni ne farkon wanda na fara yanko maganar sa to shi ma bari ya min sharri ya yankonawa inda ni na faɗa to Allah ya sani mu tarbiyyar da aka mana shi ne girmama manzon Allah wallahi da nayi su'ul adabi ga manzon Allah sallama irin yanda kake kai girman kai ka kangare wallahi gware in roki Allah mutuwata shirka bai mun girma kaman su'ul adabi ga manzon Allah domin na san wanda ya su'ul adabi ga annabi irin yanda kake din nan ya kangare sannan bai da haka ga kan makaryaci bakin makaryaci tataccen makaryaci yanzu kun ji abin da yake yace wai nace wai shine mafi kaskanci a cikin halittar Allah wal iyazu billah wannan kalma ne mai munin gaske amma zan saka muku abin da na faɗa baitoci ne ne ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kwata-kwata bai iya gane abin da ya faɗa ba wai yana cewa wai shi abin da ya faɗa wannan zagin da yayi sul adabin da yayi wai ayan alqur'ani ne wai Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wai akwai a cikin suratul fatiha da cewa ban san da wani sura wai akwai a cikin suratul fatiha Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk duniya akwai malamin da ya ise kawo maganar ka na cewa baya kaza ya jera manzon Allah cikin wanda ya ci ganin kaskancin su sai da gumaka sannan ya fada wa annabi wannan maganar ya ce wai fasarar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ne sannan kuma wannan kalmar shine alqur'ani ya kawo maka kai ibada da shi sannan daga irin jahilcin sa ayan qur'ani da kullun da kaje na karanta afaman yujibul mutarra wai ga maka haka ayan take afaman yujibul mutarra jahilcin ka kullun na bayyana kana ta buwaya kana ta azizita a matsayin kai malami ne amma alhamdulillah tunda yanzu da kanka lamari ya zo karshe alhamdulillah yan uwa ya nemi cewa ya zaba a cikin mu dama mu uku ne ga ni ga shu abul fati ga shek jinet muka ce ya zabi duk wanda yake so to alhamdulillah ya zaba da sunan cewa yana neman shari'a commission ta tabbatar da wannan zaman wallahi mun amsa ko yanzu ko yau ko gobe kafin nan in saka muku abinda ni na faɗa abinda na faɗa da yanda wannan ya juyar wai da sunan cewa sul adabi ne yabo ga annabi muhammadu baitoci daga maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu wanda jami'o'in najeriya karanka ta kaftin su babu jami'a ɗaya da kai saka faɗa wanda ba mu dauko maka wannan baitin mun tabbatar maka malaman sun zauna sun tabbatar da wannan abin ja'izi ne a larabci arabiyatan an karanta shi hatta wa'inda suke malaman larabci ne zalla ba a taɓa samun malami ɗaya da ya ɗauki wannan baitin yana neman ya mata ziri na ilimi ba amma za mu karanta haka yanzu insha Allah ku ji abin da yake faɗi to kun ji abin da ya faɗa ya ce kalmar wai ni na ce wani a'udhu billahi wal iyazu billah ba dan maimaita ba amma ku ji ni abin da na faɗa ƴan uwa ku saurari abin da ni na faɗa insha Allah
amma kuma ba a cewa wai duk wani mukamin da Allah ya rage shi gairu ne kace banda manzo Allah da ka kafirta yanzu yanzu misali wannan wanda yake wai an ce ra'ufur rahimu an rinja
kafa
to tambaya zamu maka Allah ne kai ta mala laqad ja'akum ar-rasul min anfusikum azizun alayhi ma alittum harisun alaykum bil mu'minin allati ar-rauful rahim Allah sai ce kai dai annabi kai ne rauf kai ne rahim kuma Allah ba shine rauf ba shine rahim ba
sallallahu alaihi wasallam
Allah shine kuma annabi shine wannan shine in an fara magana kace to mu hankalin mu ya zo wai ya zane magana to kai da hankalin ka dai ne da abin da ake fara
sallallahu
alaihi annabi bare shi zaki shi Ibrahim yake ya duku jami'ul kauni a cikin da kauni ma'ana shi kankanin bawan Allah dan Allah yana da ikon ya halin babban bawan da yake annabi amma kuma ba zai yi ba ne ba kamar yadda Allah ba zai yi wani ubangiji ya zama kishiyar Allah ba Allah ba zai wani Allah kishiya Allah ya yarda ne kawai wannan haka zaki shine abdul zaki kowaye baya isa zuwa ga hadarin Allah ke tsaye shi annabi Muhammad wannan maganar baji ne fadi alqur'ani ya nuna mana supporting Allah sun fi supporting sai da akwai ne da mu iya zama mu cire dukkanin shi mun ubangiji kuma Allah mu daura wa annabi kuma da lasu Qur'ani amma ba supporti bane irin da annabi shi Allah sifa ne mutlaka annabi muqayyada shi shi Allah sifa ne wacce take kadiniya shi kuma da Allah harisa ce shi kuma Allah sifa ce wacce take kaimatu bizzat shi kuma annabi Muhammad
ya rasul allah kuji irin dadin zance akan manzon allah da girman manzon allah amma wallahi da na kula sai na gane cewa zagin jafar a cewa jafar jahili albani ibn taymiya da wayanda aka kama sunan su wannan ne abin ya dame su domin ga baki dai maganar kariya ne ga manzon allah magana ce ta ilimi sannan kuma tsayi da tauhidin ke na ta hakika Shehu radiyallahu anhu ne yake karanta baiti ne na ilimi bai in kawo muku wannan kalmar nan ba wani bane Shehu radiyallahu anhu ya kawo maganganu ne na girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda a cikin baitocin nan ina kawo ta na karama arufan lada kulli akilin fama urifal muqtar illa bi nafsihi faminna atana mursalan wa huwa rahmatun min Allah mawla al khalqi azim bi khulqihi wa zakara rabbul arshi wa mubarridun wa qarrabahu qurban yuhalu li jinsihi sai ce wa ma walad ar rahman maganganu ne wanda a hadarin manzon Allah ba wani dan adam yake dauki wannan maganar sai wanda ya san Annabi Muhammad ke cewa babu wani halitta da yake sai gane wai Annabi Muhammad sai dai Allah wa qarrabahu qurban yuhal li jinsihi ki kusancin da yake na manzon Allah da Allah kusanci ne wanda babu wanda ya isa ya samu wannan kusancin in ba manzon Allah ba sai yace wa ma waladar rahman amma kar ku jina ce Annabi ya kusanci Allah Allah bai haifi da ba wahawa ubayduhu annabi kankanin bawan Allah ne ma'ana anan annakiratu at-tafghir lit'azim ne anan kalman ubayduhu a kaidar larabci in kun koma abinda na fasara ubayduhu sai nace kankani sai nace ma'ana abinda ake nufi kalmar ubaydu daban fassaranta a ma'anan Hausa daban to ma'ananta menene ma'ananta sai nace Allah bai halicci kamar manzon Allah ba sannan kuma ba zai halitta kamar Annabi ba amma yana da ikon yayi wanda ya shi manzon Allah amma Allah ba zai ba kamar yanda Allah a Allah yake ba zai wa kansa kishiya ba haka ba zai wa Annabi Muhammad kishiya ba shi ne Ibrahim yake cewa fa ma waladar rahman fa huwa ubayduhu dalilin wannan kalman al-ubayd bawan Allah ai tasbiri
wannan kalmar ta zo ne a matsayin shiri domin in ba a waka ba bayin da za a ga manzo Allah nan darura ce shiriya domin ta tafi tansiki daidai da kalmar idan ya tafa wa habibuhu zai dauka amma kuma ba maganan mahabba ake so a tabbatar ba ubudiyyan annabi ake so a tabbatar domin ku ne in an yi da annabi ku ce shirka kafirci to an zo kuma an tabbatar wa manzon Allah mukamin sa kun ce wannan ma shirka ne kafirci ne to abin da ke anan shine sai kalman ubaidu ko tasjiri wanda suke ganin cewa wai dan shehu radiyallahu anhu ya ce ubaiduhu zagiye wa shugaban alika a jahilai ne ba su san menene larabci ba duk wanda ya san menene larabci wannan menene a hannuna ibnu aqil ne sharhin alfiya alfiya ibn malik wanda ibnu aqil yayi sharhin ta ga ta nan wannan alfiya din idan mutun ya duba zaka tabbatar da cewa wane ne wanda in an yi magana na hawu kun ji kenan alfiya ibnu aqil wannan juz'in da ke hannuna juz'i ne na hudu zan karanto juz'i na hudu daga cikin alfiya idan ka dauka na qadil qudat zaka duba zaka ga wato wanda muhammad muhiddin abdulhamid yayi wato bayani akan sai talifin sa zaka duba wannan littafi na alfiya zaka gani idan ka koma zaka duba menene babin tasbiri idan ka ji an ce ubaidu sunan manzon Allah shine abd bawan Allah sai aka ce maka abdul zaki to idan ka ji an ce maka abdul din nan fahawa ubaiduhu sai aka mai da shi tasghir shin haka ya nuna cewa an kaskantar darajar manzo Allah mu koma wajen malamai idan ka dauko babin nan na tasghiri zaka gani a babi shafi na 103 shafi na 103 daga at-tasghir me yake kawo ai tasghirin suna in an ce suna misali babbai a ce kankani in an fadi wannan me yasa ake kawo wannan kalmar me yake sa kawo shi yana da ma'anoni guda biyu ma'anansa guda biyar ne ma'ana na farko shine akwai at-tasghir wanda ana nufin cewa akwai wani babba bayan wannan to wannan ba shine ma'anar da muke nufi ba ma'ana na biyu domin ya kawo fawaid at-tasghir khams wato fa'idodin tasghiri abin da yake yin tasghiri abu guda biyar ne na farko akwai ma'ita wa hamu kibruhu misali idan har abin da ake tunanin babba ne sai aka sai kuma aka mai da shi tasghir ma'ana ubayt to ba naki nufi ba na biyu shine tahqir akwai abin da aka yi da niyan kaskantawa ma'ita wa hamu azamuhu shi kuma ana yin izamuhu ana yin wannan kamar a ce subai tasghirin saba wannan ma ba shi yake nufi ba akwai taqlil abu mai yawa a ce kadan misali dirhamun a ce duraihamatun wannan ma shine an yi shi ne domin a mai da shi kadan ba shi muke nufi ba akwai na hudu taqribu ma yata wahamu buhudu abin da yake nesa a jawo shi kusa sai a mai da shi tasghiri wannan ma ba shi muke nufi ba abu na biyar shine at-ta'zim akan yi tasghiri ne don girmamawa daga siti ma kama fi kauli lubay ibn rabi'a al-amil aka kafa maka aka koma babin nahu a tasghiri dalili ka dauko maganar lubay ibn amir ibn rabi'a al-amil ne ke cewa wa kullu unatin sawfa tadkhulu bainahum duwayhiyatun tasirru min hal al-amil wannan bayanin in ka koma fannin malamai zaka san cewa shehu radiyallahu anhu da ya kira manzo Allah fa wa ubaiduhu jahilun jahilin da bai iya karanta al-qur'ani ba wai afa man yujibul mudarra idza da'ahu ba kai karanta amman da afa man ba amman yujibul mudarra kamar da shi afa man yujibul mudarra amma da ba ku gane cewa jahili nabi kuma sharri ne da kazafi kuma ya gagara da kansa ya tabbatar da wannan abun ba zagi bane ya tabbatar da wannan abun ba sulada bane kama sunana dan an yi turo min wannan bidiyon farkon ban kula ba da aka turo ya kama sunana sai nake to shikenan bari mu dan nuna mai kuma tunda ya gayyaci mukabala da zama da mu alhamdulillah mun amsa wannan zaman ku ji abin da yake fadi a cikin wannan wato a wannan bidiyo insha Allah ba wannan ba na'am idan muka koma ga bidiyon sa za ku ji abin da kansa yana tabbatarwa cewa wannan ba zagi bane kawai yayi ne domin huta haushi sai yayi na shiru
wallahi Allah ba azalimi bane tun lokacin da kai wani bawan Allah sharri ko kai masa karfi ko kai masa ƙarya to sai Allah ya sharri ka da wani abun kafin ka mutu tun a duniya da yanzu ka ki shi ma garin bambar ma babu aya babu hadisi ya ji ya taba manzon Allah wannan abun da ya taba dalibai ku rubuta zuwa ga shari'a commission idan kuka shirya ku ga rubuta mata shi ne kirashi ya bada fasara mu ba mu ce zaki bane ba mu ce sun da adadi bane amma su ko shirya su bada fasara
kamar da ake yi ko
to alhamdulillah ɗan uwa kun ji abin da yake da kansa wannan abin ba sai zagi bane ba sai sulalis bane wai wani irin tsinanne ne mutum in banda kai tsinanne ne ka ce ka kama sunan manzon Allah ka ce shi ne mafi kaskanci a halittar Allah ka ce wannan ba zagi bane ta haka ito inda ka aikato kuma a tsakanin minti 20 ka ce shi ne mafi kaskanci a halittar Allah sannan kuma ka hakaito abin kuma ka maimaita shi da kansa wallahi ya san magana na zallan abin da ke cikin sa karatu ne ya san abin da aka yi kun ga anan da kansa ya kareta kansa san ya ce an yi sul adabi mun yi abin da yayi yanzu ya tabbatar da cewa ashe abin da yayi shi sul adabi ne ya tabbatar cewa abin da yayi sul adabi ne sannan kuma shi da kansa ya ce abin nan lalle ba zagi bane ku ƙara jin jawabin da yayi ya tabbatar da cewa lalle abin da aka ya saka ba zagi bane shine ya kaza
na'am
ku ƙara ji
ba wani dishin ku
oke ba wannan ba ba wannan
ba shi ne mace kan
Allah to abin da ya faɗa
Allah wani kasar shi cikin hadisin Allah mace kan kansa to muna neman aya ko hadisi duk hadisin guda shi manzo Allah yake mace kan kansa to muna neman aya ko hadisi hukumar shi da shi mana fasara ni magana da yan faɗa akwai aya cikin suratul fatiha illa
to anan da Allah ya kuwa ka ce wane kaskanci yafi kowa kaskanci a cikin halittar Allah a'udhu billah wanda kowa ya bibiye mu karatu tukan da muka dinga yi mun damci albani muka toshe numfashin sa lokacin da yazo yace bai yarda annabi Muhammad shine afdalul khalaiqi ba wanda akan wannan mun tsaya a shashin da kake cewa shafin la'anannu shafin sarki zaki mun rike albani ku kuke neman ku kwace shi muka tabbatar da cewa annabi Muhammad shine afdalul khalaiqi alal itlaq amma yanzu abin da muke so mu yi tar sakon mu ba wai mu tsaya mu kare wannan baitocin shawar da Allah gagar suke ba wani magana da batanci malaman da suke na gaban ka babu wanda ya isa dogon wannan magana yace wai zai mai da shi wani abu kalmar kuma ubayd yan uwa su fahimci wannan kalma tasghiri ne na ta'zimi shi Ibrahim yayi shi tasghiri lit ta'zim sannan abin da ka faɗa cewa wai kana umurtan a rubuta maka takarda ka kai shari'a commission domin a hada zama inje in kare to alhamdulillah ba sai an rubuta ba ni din nan yanzu haka kungiyar mu na wato ulama'u shabab al-tijaniya na Najeriya gabaki daya mun riga mun rubuta mun mika shara commission mun amsa kiran nan da ka nema za a ji ai zama alhamdulillah komai ya kare yanzu magana shikenan Idris insha Allah zai zo ni zama zai kare maganan da ya faɗa mu kuma za mu kara tabbatar maka muna kara ga yawo duniya babu wani mai girma da manzon Allah yau ta tabbata bakin mu yayi sabal da baka yi subuce ya faɗa abin da ba haka ba hakkin annabi wallahi mun tura kai ko kuskura haka kai mu arraine mu ne wajen girmama annabi Muhammadu abinda aka san mu shine mu faɗi magana akan manzon Allah a jijije a kidime sai da girman annabi muke gani amma kai dama fitsararre ne makiyin annabi ne ku duba duk irin wannan yabo da kirari da ke ciki ba abinda ke gani shi abinda eh ke gani shine yayi zai iya bakantawa masoyan annabi ya faɗi mummunan kalma yace an ce mafi kaskanta wanda kalmar nan wal iyad billahi ba nan iya nanata akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan kalma muna neman tsari da ita kuma muna neman tsari da wannan abin da yayi Allah ya kare gyara al'umma musulmi baki daya su gane darajar manzon Allah su gane annabi ya ce komai su gane cewa wato halitta gabaki daya ba su kai au na mizani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su gane cewa annabi Muhammadu ba shi da sa'a su gane cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine hakikanin tauhidi ka girmama Allah ka kuma mutunta manzon Allah shine tauhidi duk tauhidin da babu girmama annabi Muhammadu sunan wannan tauhidin kafirci ya fi shi duk tauhidin da babu girmama manzon Allah gomma kafirci da shi Allah ka tsare mu muna amsa wannan gayyata ko muna kira ga hukumar shari'a commission lalle wannan zaman a gaggauta shirya mana shi mun shirya insha Allah muna jiranta ko yau ko gobe kuma ɗan uwana Shaul Fati Junaid da Allah sai hakuri tunda ya riga ya zabe ni to dama mun bada daman duk wanda ya zaba shi kenan saka yanzu muna jira akai takarda mu kafin su kai mu mun kai namu insha Allah ko ya abinda muke jira zamu mika ranan mundi burin mu shine zaman nan yanda shi da kansa yanzu ya roka ya ayyana to shikenan alhamdulillah mun amsa kuma irin wayannan su al'adabin da yake yi duk yanda zaka je ka gudu wallahi ba zaka sha ba duk gudun da zaka yi ba zaka sha ba duk inda zaka je ka dauko wannan maudu'in kai sharri ba wancan kai karfi wannan ba zaka sha ba abin da ya sa ya damu jijigi ce kai ce wannan abin wayanda suka kawo masa gudumawa har garin Bauchi daga cikin su abin da ke cin shi shine zakin sunna amma sai gashi sun juyo sun gane cewa lafazin da yake akwai sulal adabi ga manzon Allah an yi ijma'i tsakanin wahabiyawa kuma abin da ya daga musu hankali wayannan malaman wahabiya da suka kira musu suka tabbatar da cewa ko kotu aka je za su yi ba da sheda wannan abin da ya sula da bini wannan sa daga cikin damuwar su a yanzu wanda yake ta neman hagu da dama ya yarda a tabbatar in kowa za ta yi sula da daga ma'aikin shi kenan shi ya tsira shi kenan ya shiga cikin yuyuyu mutuwar yawa kaka a'udhu billahi ba dai a harshen mu ba Allah kara mana girman manzo Allah ya kara ba mu ganin girman Annabi Muhammadu Allah abinda muka gajiya na haƙƙin manzo Allah Allah ka kubutar da mu ka yafe mana dukkanin abinda kuma ya zamto wato mummunan kalami ne ga daren Annabi karka ba mu ikon jin shi ka nesanta kunnan mu da shi in mun ji kuma Allah karka ba mu jin dadi dar da wannan abu alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim